الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wani dangi ne ko mamallakin kowa da kuma gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin daya ga watan Sha'ban shekara ta 1434 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 10 ga watan 6 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Ummatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne tambaya da zuwa biyu sukan iya gabata. Na'am.
Kuma da wannan wace in sai ya asiki kamar ta ce bata yi a ne. So, kuma ka je wurin mun ya za ka ci ne. Tafiya ka. Sadaki ne kadai za ta ba ki ko kuma sauran kayan ka.
Wai lokacin da za a yi kudu abinda ake cewa kulu shine warware igiya ta aure lokacin da mace ta buga kai da kasa cewa ita ba ta son wannan miji yau ba ta son shi gobe shin sadaki kadai za ta maida masa ko kuma dukkan iya abinda ya kashi a ka'ida abinda za ta maida masa shine sadaki wannan abubuwa waɗanda suka zamanto duriya a kan sadaki ba abubuwa ne bane wanda shari'a ta shar'anta wanda cewa aure bai inganta dole sai da su wannan sadaki shine na dole don haka sadaki shine za ta biya amma in an fahimci cewa daman yaudara ce akwai waɗanda za su yaudari mutum aure biji ko ina ba mutum ya kashe dukiya mai yawa kai tsaye sai ta ce ba ta yi kwana ɗaya kwana biyu to wannan dan yi mata hukuma ana iya tilasa duk abin da ya kashe gaba daya a biya shi haƙƙin shi an gane ko saboda an fahimci nauyi ne wanda yake na yaudara amma irin wannan zama yayi zama aka dan samu tangarda da rashin zuttuwa in ta ce ba ta yi to dole za ta maida masa sadakin shi dalili akan haka shine hadisin Fatima bintu Qais matar wannan sahabi ba Fatima bintu Qais ba mijinta shine kai wannan Shammas ibn Qais ita ce ne Fatima bintu Qais mijin nata ne shine Shammas wanda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da asuba manzon Allah sai ya ga wani duhu-duhu a gabansa ita ce ta zo ta zauna kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tambaye ta me ya faru ta ce ya rasulullahi mijina Shammas ta ce ta bangaren addini dai ba na aibanta shi haka ta fuskar halaye ta ce ba zan aibanta shi ba mutum ne wanda yake yana da addini yana da halaye na kwarai illa kasancewar kawai ya rasulullahi ni bana san shi yau bana san shi gobe. Zan Allah yace da ita a turdina alaihi hadikata, yanzu zaki maida masa gonar shi wanda ya biya a matsayin sadakinki. Tace balwa ziyada, tace ya rasulullahi kari ma zan mishi akan haka. Manzon Allah ya kirawo shi sai yake ce masa to karbi gonarka. Manzon Allah ya ce saka ta saki guda wadan dika ha ta dika. To dan haka anan abinda muke so mu gane anan mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema daga wajenta iya abinda mijinta ya biya na sadaki. Mijin sunan shi Thabit ibn Shammas, Thabit ibn Shammas ita ce sunanta Fatima bintu Qais. To dan haka shi kullu iya abinda mutun ya biya na sadaki shine mace za ta maida masa. An gane ko? Dadin fa'ida anan kuma duk mutan da aka yi kullu a magana mafi rinja iddarta jini dai takan za ta yi, in tai jini dai shikenan ta gama idda. An gane ku, in tai jini dai ta gama idda, a ran nan ma in ta samu wuri sai a daura mata aure. Tare da cewa wasu malamai kamar misal musamman irin malaman Malikiya da sauransu sun tafi akan cewa idda ta jini uku ce irin na macen da aka saka. Kuma dadin fa'ida anan in kai kulu da mace shikenan ta rage ta nisanta, ba ka da wata maganar komai. Idan kuka sasanta tsakaninka da ita dole sai ka sake biyan wani sadaki na musamman. An gane ku? Ka sake biyan wani sadaki na musamman, an tambaye alwalinta ya baka, sannan a zo da siga shi ne ta daura aure. Sai dai in kai da ita ne kai kulu'un to ba maganar cewa sai ta gama idda. Yanzu kukan iya yin kulu'u zuwa jimawa in kun shirya ka sake biyan wani sadaki a daura aure. Amma in wani namiji ne na daban dole sai ta yi jini guda. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen hadisi na 137. Hadisin Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yarda, ke cewa wani mutum ya zo Juma'a wa Nabi sallallahu alaihi wasallama ya khutubu an-nas yawmal Juma'a. Alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ma jama'a khutuba. An gane ku? Wannan jumla ce haliya. Shi wannan sahabi ya zo masallaci sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ma jama'a khutuba kuma a ranar Juma'a. Kamar yadda bayani ya gabata, riwaya ta al-Imam Muslim ta bayyana sunan wannan sahabi shine Sulaik ibn Amr al-Ghafani. Allah ya kara masa yadda. Fa qala, sai manzon Allah ya ce da shi, sallaita ya fulan? Manzon Allah ya ce, ya Sulaik, kai sallah? Wace sallah yake nihi? Tahiyyatul masjid. Me yasa? Saboda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin khutuba, bai ankara ba kawai sai ya ga zaman wannan sahabi. Sai manzon Allah ya tambaye shi, yake ce masa, sallaita ya fulan? Shin kai sallah? Qala, la, yace a. Manzon Allah sai ya ce da shi, kun farka raka'atai, tashi kai raka'a biyu. A wannan gaba za mu fa'idanci cewa baya halatta mutum ya yi inkari akan abu ka haru ba tare da kayi istifsar ba, sai ka nemi bayani. Kasancewar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin khutuba, tare da haka manzon Allah yana dakon abin da ke shiga da abin da ke fita. to dan haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga ya zauna manzon Allah bai masa inkari ba kai tsiri ya tambaye shi ya bincike shi sallaita ya fulan kai sallah sai ya ce a to manzon Allah sai ya ce masa tashi kai wannan kuma akan shi ne malamai suka gina ka'idar la yujuzu ta'khirul bayani an waqtil haja jinkirin bayani baya halatta gabar lokacin da ake bukata maimakon a ce sai an gama sallah a ce masa to daga yau fa in ka zo ko da ka tarar da liman yana hudu ba sai kai tahiyyatul masjid a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya katse khutuba ya masa tambaya kuma shi ya bashi amsa nan zarin ƙara fa'idan tar cewa ya halatta limami yana cikin khutuba ya ma wani tambaya daga cikin mamunsa kuma shi a wannan lokaci kuma ya halatta ya bada amsa sannan kuma wannan ke nuna mana tahiyyatul masjid ba ta saraya a sanadiyar zama ko da ka manta ka zauna ko kuma akan rashin sani ka zauna idan aka fahimtar da kai to sai ka tashi kai a irin wannan hadisi malamai suka tabbatar mana cewa kuma tahiyyatul masjid matsayinta ya wuce sunna wajibi ce domin wannan hadisi da hadisin Abu Qatada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ɗayan ku ya shiga masallaci manzon Allah ya ce kada ya sake ya zauna sai ya sallaci sallar raka'a biyu duk mutumin da ya shiga masallaci da nihin zama matukar yana da arwallatu baya halatta ya zauna face sai ya yi tahiyyatul masjid wannan kuma na nuna mana in har wani uzuri ya gitta maka ba laifi kakan iya jinkirin zuwa juma'a har akai lokacin da liman ya hau minbari yana khutuba kaga wannan manzon Allah yana cikin khutuba ne ya shigo masallaci to dan haka kasancewar wannan hadisi shike nuna mana cewa ko da limami yana khutuba baya halatta mutum ya zauna sai ya yi tahiyyatul masjid sabani ga malaman malikiya da malaman hanafiya su suna ganin cewa in ka zo masallaci ka tarar da liman na khutuba ba za ka shagala da tahiyyatul masjid dole ka zauna ka saurari me yake faɗa mecece hujjar ku suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaye yace wa man massal hasafa gallaga wanda ma ya shafi kasa inda zai dora goshinsa in ana khutuba ya zubar da ladan juma'a suka ce to ina ga mutumin da ya shagala da tahiyyatul masjid kuma suka yi kiyasi suka ce sauraron khutuba wajibi ne tahiyyatul masjid sunna ce a iya abinda suka tafi a kan shi dan haka sai suka ce wajibi shi ake gabatarwa akan sunna misali ana bin ka bashi kaga maganar ka yi kyauta ma bata taso ba ka biya hannuyin da yake kanka sannan in ka sauke sannan ka ci gaba da kyauta to dan haka wannan kiyasi nasu kuma ya ci karo da sunna tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk kiyasin da ya ci karo da nassi to wannan kiyasi ya rubuje dole ka maida shi gefe kiyasin da suka wai da suka ce sauraron khutuba wajibi ne tahiyyatul masjid sunna ce dole a gabatar da wajibi akan sunna wannan hadisi shi yake maida martani akan su kuma shi ya sanya kafa ya shure wannan kiyasi nasu duk da cewa wasu malamai suna masa tawili tawilin da babu wani dalili akan shi wai na cewa da manzon Allah ya ce ya tashi ya tada shi ne saboda wata manufa saboda talakka ne mabukaci ne kayansa sun koke jikinsa ya kanjame domin jama'a su ganshi su fahimci halin da yake ciki domin su taimaka masa ka kewaya ka kewayo babu wannan a cikin nassin hadisin ko a shirye ba za ka ganshi ba shi kada yake da bukata ka koma ka ga yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu a wannan lokaci wanda ba kowa ba yake da zane biyu a cikinsu wanda wani sahabi yake cewa ba mu fara koshi ba sai da aka bude Khaibar da yaki wanda kuma ga sahabin da ya auka ma iyalinsa a cikin wata na Ramadan wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi na hallaka na hallakar da jama'a me ya faru yace ya rasulullahi ga yana auka ma iyali na kuma wata na ramadan da rana tsaka manzo Allah yace zaka iya yanta bawa yace ina ya rasulullahi zaka iya azumtar wata biyu a jere yace a zaka iya ciyar da miskini 60 yace ya rasulullahi inani ina ciyar da miskini 60 manzo Allah yace masa koma ka zauna ya koma ya zauna zuwa jimawa aka kawo katin sango cike da dabino manzo Allah sai ya bashi sai yace je ka ciyar da shi sai yace ala afkar minni wanda yafi ni talauci zan ba yace na rantse da ubangijin da ya aika ka da gaskiya yace wallahi tun daga gabacin Madina har zuwa yammacin ta laba sharqiya da laba garbiya yace ban san wani gida wanda yafi gida na talauci manzo Allah yayi mulmushi yace je ka ciyar da iyalinka irin ya wannan sun wuce a lissafa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke cikin hali na kunci to shi kadai za a ce ya tashi domin wai jama'a su ga halin da yake ciki wa a taimaka masa don haka wannan dalili bai da shi a nan da manzo Allah ya ce masa sulaik ya tashi ya yi sallah sai da manzo Allah ya bincike shi in har saboda talaucin shi ne kasancewar menene za a tambaye shi tukun da farko menene fa'idar a tambaye shi yana da yancin da zai ce mishi tashi jama'a su ganka ku taimaka ma wani kamar yanda yayi ma waɗannan talakawa waɗanda suka zo manzo Allah ya gansu jikinsu ya kumage ga tufafi waɗanda suke tsahi suna rataye da takubbansu hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya shiga gida ya fito babu abin da zai taimaka musu kai tsaye da aka yi kiran sallah ta azhar a gama manzo Allah ya hau kan minbari ya ja fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba da fadar sa ya ayyuhan alladhina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat li ghad واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون manzan Allah yayi ja hankalin jama'a na cewa a taimaka musu shi manzan Allah bayyada tunanin yayi kiran cewa jama'a su taimaka ma wannan sahabi in har dan haka ne tambayar shi yayi kai sallah yace a kuma abinda ma yasa manzan Allah ya masa tambaya ta kai iya yiwa yayi sallar a gefin masallaci manzo Allah bai gaba lokacin da kuma ya tashi ya mutso gaba dan haka ya tambaye shi ya tambaye shi yace bai wa manzo Allah yace masa to tashi bai kuma in ka ce dan a taimaka mishi ne je ka mun yarda akan haka to bayan wannan kin da ya tashi ya gama manzo Allah sai yace idza jaa ahadukum yawmal jumu'a wal imamu yakhu falyarka rak'atayn wa la yatajawwaz fihi ma kuma cikin sahih muslim shine cikon hadisi da aka gama da shi sai manzo Allah ya ce daga yau idan ɗayan ku ya zo masallaci alhali limami yana kubuwa chai idza jaa ahadukum yawmal jumu'a ahadukum anan da sunai ka ake nini ko kuma da dukkan jama'a ta mu'mini har zuwa kiyama kowa da kowa duk wani mu'mini in dai ya je jumu'a to da shi ake ni idza jaa ahadukum yawmal jumu'a sai ya ce wani imamu ya kubu kaga lafazin wani imamu ya kubu alhali limami yana kuduwa jumla ce haliya manzo Allah ya ce ya yi raka'a biyu amma ya taƙaita su kar ya tsawaita to don haka kasancewar maganar cewa ana kuduwa ba zan yi tahiyyatul masjid wannan ya ci karo da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tahiyyatul masjid wajibi ce dole in ka je masallaci baya halatta ka zauna ko liman yana khutuba sai kai tahiyyatul masjid in ya gama khutuba ya an fara ta da iqama in baka gama ba kuma dole ka yanki kuma bai ya halatta ka dada akan wannan biyu tunda me yace wanda ya tajawwaz fihi ma manzo Allah yace ya takaita kar ya tsawaita qala al musannif rahimahullahu ta'ala al hadithu 38 ba'da al mi'a
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. Abdullahi ibn Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana khutba biyu a ranar Juma'a wa huwa qa'im halin yana tsaye an gane ko a tsaye manzon Allah yake khutba sai yace yafsilu bainahuma bijulus manzon Allah na rabi tsakanin khutba ta farko da ta biyu wato da wani zama wanda yake takaitacce wanda malamai sun takaita wannan zama da gurgurdan karanta qul huwallahu ahad an gane ko duk da cewa babu wani dalili da ya kayyade zama ne da dan kadan wanda makasudin shar'anta wannan zama shine hutu liman ya dan samu hutu ya dan lumfasa kafin ya ci gaba da khutba ta biyu don haka a irin wannan zama ba maganar cewa daga hannu ayi addu'a wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin khutba ta farko da ta biyu cewa mutum ya daga hannu yayi addu'a duk da cewa wasu malamai a wajen lalimi game da sa'ar da manzon Allah ya ce a ranar Juma'a akwai wata sa'a wanda bawa mumini bai taba dacewa da wannan sa'a yana roƙon Ubangiji subhanahu wataala alkhairin duniya ko na lahira face sai Allah ya karba addu'ar shi ya bashi abin da ya roƙa matukar wato bai yi ba wani abu wanda yake na dauki roƙi ba wani abu na daukan zunubi yankin zumunta da sauransu to wajen lalime game da wannan sa'a sama da fada 30 ke akwai ta malamai wasu su ce lokaci kaza wasu ce lokaci kaza illa kasancewar magana mafi rinjaye wannan sa'a na kasancewa daga bayan la'asar zuwa fadawar rana kamar yadda hadisi yana cikin al-Muwatta ta al-Imam Malik to akan wannan wasu malamai suka ce tsakanin khutba ta farko da ta biyu anan ne ke ake dacewa da wannan sa'a an gane ku duk da cewa babu dalilin da ya tabbatar da haka dan haka daga hannu game da yin addu'a a tsakanin khutba ta farko da ta biyu wannan sai ka kilga shi yana daga cikin bid'o'i na sallar Juma'a kamar yanda akwai wani malamin mu ana ce mishi Dr. Anis yayi littafi na musamman akan bid'o'i na sallar Juma'a don haka daga cikin bid'o'in da ya zano yin addu'a tsakanin khutba ta farko da ta biyu to dan haka shi anan Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana khutba biyu anan kuma zamu gane cewa ita sallar Juma'a khutba biyu take da sannan kuma a tsaye manzon Allah yake sannan kuma yana rabi tsakanin su da zama wanda yake na musamman dan haka kasancewar akwai hadisi wanda yake ingantacce wanda Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yadda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana yakhbu thumma yajlis yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Juma'a ya kasance yana khutba sannan ya zauna thumma yaqumu fa yakhbu qa'ima sannan kuma ya saki tashi yayi wata khutba ta musamman sai yace fa man nabaka annahu kana yakhbu jalisa duk mutumin da ya baka labarin cewa manzon Allah na khutba a zauni yace faqad kazaba tabbas wato yayi kariya yace faqad wallahi sallaitu ma'ahu akthara min alfi salati yace na rantsa da ubangijin da ya halicce ni tabbas yace sama da sallah 2000 nayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba inda manzon Allah ya taba yin khutba a zauni don haka ita khutba kenan a tsaye ake yin ta sawa'an ta sallar Juma'a ko ta sallar Idi ko ma ta mecece domin kasancewar tsayuwar anan wani nuna jarumta ne ta addinin musulunci da sauransu ka taba ganin shugaban kasa ya zo yana lecture yana diskura a zaune in aka ce khutba abinda ake nihi kenan shine diskur mutum ya zo yayi lacca nuna cewa ba da wasa ba al'amarin yake to dan haka amma in kaga zama to zama wannan wata shawara ce ake wanda akwai wata khutba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanda wani gargadi ne manzon Allah yayi tunda kafin rana ta bushe manzon Allah ya hau kan minbari ya ringa ma sahabbai bayani da lokacin azhar yayi manzon Allah ya sauka aka yi sallah ta azhar da aka gama ya koma manzon Allah ya ci gaba da bayani da lokacin la'asr yayi manzon Allah ya sauka aka yi sallah ta la'asr da aka gama la'asr manzon Allah ya hau sai da rana ta fadi wanda sahabin yake cewa duk wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan tsayuwa tashi bai bari ba sai da ya mana bayani har zuwa kiyama abin da zai wakana abinda Allah ya sanar da shi don haka kasancewar a tarihi babu wanda ya taba irin wannan tsayuwa tunda kafin rana ta bushe har aka yi magriba yana diskur in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa wannan arnin wanda ya mutu na wannan kasturo yake kowa suna cewa ya taba yin ko awa hudu ne ko awa shida ne shi ma akwai abubuwan da aka yi ake bayanin cewa wanda suke sanyawa a tarihin cewa shi ma babu shugaban da ya taba tsayawa a iya sanarsu ya kwashe tsawon lokaci yana kuduba to dan haka kasancewar anan dai a takaice abin da muke so mu gane ita khutba ta Juma'a khutba ce guda biyu kamar yanda akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawoma dan haka in ka kalli wannan siga me yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khutba khutbatayn wanda ka'ida ta malaman gobas malaman balaga suka ce lafazi na mudari in yazo bayan siga ta kana abinda yake nunawa dawwama da yawaitawa sigatul mudari ba'da lafzati kana tadullu ala al-kasra wal mudawama duk lokacin da zaka samu fi'ilul mudari yazo bayan lafazin kana to abinda yake nunawa yawaitawa da dawwama kaga lafazin yakhu fi'ilul mudari bayan me yazo bayan lafazin kana cai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yakhu khutbatayn to dan haka kenan anan kuma yana nuna mana khutban nan guda biyu game da sallar juma'a matsayin ta wajibi ne dole ne ita kuma abinda ake buƙatar ta kunsa ayoyi na alqur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma maqsudin ita shar'an ta khutba shine jan hankalin jama'a limami yayi rahoto yaga wani hali jama'a suke ciki a wannan sati duk wani abin da ya faru to so ake zamanto khutba ta dace da wannan lokaci an gane ku shine kenan a samu munasaba dacewar khutba da lokacin da ake ciki malaman balaga suka ce li kulli maqamin maqalin haka li kulli zamanin maqalin kowane wuri akwai maganar ta dace ayi yanzu misali mutanen da suke shagulgulla wanda yake na daura aure ka zo kai mun ka ringa musu wa'azi akan mutuwa da sauransu bai dace ba kai musu anan nan ba wurin shi bane ba abin da ya kamata kai musu abu zamani wanda ake na murna da wannan kenan abin da ya kamata kai wa'azi wanda yake ya dace da wannan wuri to dan haka abin da ake bukata duk sati ya zamanto khutba ta dace da yanayin da jama'a suke ciki idan sun yi sakaki akan wasu dokoki na Ubangiji subhanahu wata'ala da ya shar'anta musu ba sa yi to limami ya fahimci wannan abu ya shirya wasu kalmomi waɗanda suke masu cike da balaga da fasaha masu jan hankali masu kama zuciya sai ya sarke su da ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yi kokarin jan hankalin jama'a da wannan wanda kuma iya abinda ake bukata limami ya takaita khutba ba a bukatar ya tsawaita din limamin da kage yana tsawaita khutba bai san inda aka saba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa takaita khutba da tsawaita sallah manzon Allah ya ce alama ce mai nuna cewa limami ya fahimci addini ya fahimci hukuncin addini ya fahimci inda aka saba
ba a bukatar ka tsawaita khutba har lokacin ka tsawaita ma mutane sallah. Iya abinda ake bukata khutba ta zamanto ta kaitacciya a cikin minti 10 duk sakon da ake bukatar ka isar da shi kai isar da shi. Karin fa'ida kuma a nan ita khutba wata ibada ce ta musamman wanda kuma Allah bai bautar da mu ba da lafazinta. An gane ku? Sabani ga wasu malamai wanda suka tafi akan cewa in aka yi khutba ba da yaren larabci ba ba ta yi ba dole a saki. Ita khutba makasudin yin ta shine jan hankalin jama'a gargadi ne, kuma so ake jama'a su fahimci me ake ne. Don haka wasu malamai daga kasar India sun aika tambaya zuwa ga majalisi na malamai na Saudiya, shine lajinatul wannan al-lajinatul da'ima lil buhusi wal ifta, suka aika tambayar cewa sun samu ja'in ja da jama'ar su. Wasu sun ce dole a yi khutba da larabci, su kuma suna ganin cewa akan iya yin khutba da yaran da jama'a suke ji. A lokacin nan malamai suka yi zama akan wannan mas'ala. Don haka abin da yake a nan, in jama'a mafi yawan su ba sa fahimtar larabci, abin da ya dace a yi musu khutba da yaran da suke ji. Yaran da jama'a mafi yawan suke ji, to da shi ake musu khutba. Don Allah bai bautar da mu da lafazza waɗanda suke na khutba kamar yadda ya bautar da mu game da lafazzi na Alkur'ani. Alkur'ani shi kadai ne Allah ya bautar da mu. Duk yaran da kake ji bai ya halatta ka karanta Qur'ani dole sai da yaran larabci, domin da larabcin ya sauka. Ubangiji ta'ala ke cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, sai ce bi lisanin arabiyyin mubin lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun, sai ce wa hadha lisanul arabiyyin mubin, alqur'ani harshe ne na larabci wanda yake ma'abucin fasaha. To dan haka abinda ya dace limami ya ma jama'a khutba da yaran da suke ji, abinda ya zo da shi na aya ta alqur'ani ba laifi yakan iya janyo ta da larabci sannan ya fassara ta. Idan hadisi ne yakan iya janyo shi da larabci ya fassara, ko kuma ya zo da shi da ma'ana. Dalili akan cewa yaran da jama'a suke ji da shi ake musu khutba shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Ibrahim, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum. Allah ya ce gabaninka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu turo da wani manzo, an gane ko, illa bi lisani qaumihi, face sai da yaran jama'a shi, li yubayyana lahum, dan ya bayyana musu sakon da muka turo shi da shi. Kaga khutba sako ne, limami zai isar ma jama'a, dan haka yaran da suke ji da shi ya dace yi musu khutba. To shine anan kenan yake tabbatar mana cewa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake khutba. Dan haka kuma a karkashin wannan hadisi, tsayuwa game da yin khutba wannan sharadi ne, dole ne a tsaye bai ya halatta a zauna. An gane ku? Sai dai idan uzuri ya samu ya kasance limamin ba shi da lafiya baya iya tsayuwa, to a irin wannan lokaci yakan iya zama. Dan haka ai a can hadisin da muka karanta wanda yake cikin sahihu Muslim, Jabir cewa fa man nabaka annahu kana yakhu jalisan faqad kadaba, duk wanda ya baka labarin cewa manzon Allah yana khutba a zaune yace kariya yi, yace wallahi salla sama da 2000 yace na halarta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ban taba ganin manzon Allah yayi khutba a zaune. Kenan din uzuri na rashin lafiya ya gitta mutum yakan iya yi a zaune. Al hadithu at-tasi'u was-salasuna ba'da al-mi'a ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza qulta li sahibika idan ka fada ga abokinka idan aka ce aboki shine ma bainaka wa bainahu suhbatun wa mulazama wanda ya kasance kullu zinci juna kuna tare yau da gobe wannan shine ake kira da aboki to amma anan litaglib ne mutumin da yake gefin ka sai manzon Allah ya ambace shi a matsayin cewa abokinka domin duk inda mu'mini yake ba shi da wani aboki illa dan uwansa mu'mini an gane ko anan da aka ce idza qulta li sahibika karka fahimci cewa aboki wanda kuke tare da shi yau da gobe shi ake ni a a abinda ake nihi anan kenan man bijanibik wanda yake gefin ka damar ka ko haulin ka shine anan manzo Allah yace idza qulta li sahibika idan ka fada ga abokinka a ranar juma'a kace ansit ja bakinka ka kame kamar yana hira sai kace wani ishiru wani imam ya khu halin liman yana kuduba kenan in anan misali tsakanin zama na kuduba ta farko ce da ta biyu ya halatta kai masa magana saboda a wannan lokaci limami ba kuduba ba yake a zaune yake tsakanin kuduba ta farko da ta biyu inda liman yake hutu ya halatta kai magana an gane ko dan haka cewa wani imam ya khu alhali liman yana kuduba manzo Allah yace faqadina rauta hakika kai yashashshen mazanci wanda ba shi da amfani abinda ake nihi faqari la rauta ma'ana ka zubar da ladan juma'a wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da fadlatun juma'a manzon Allah yace duk mutumin da yaje juma'a da wuri ya samu wuri ya zauna limami yazo ya fara kuduba ya saurara aka gama kuduba aka yi sallah da shi manzon Allah yace yana da wato kankara ta zunubi sati guda manzon Allah yace kuma da karin kwana uku to duk mutumin da ya ma dan uwansa magana a lokacin da limami yake kuduba irin wannan fadala da ake samu ya zubar da ita kuma haka zamu iske nan gaba a darasi ne yau insha Allah hadisin da yake nuna mana irin sakamakon da ake samu ga mutumin da yake juma'a da wuri shi ma duk mutumin da yake irin wannan zance shi ma ya sare yadda wannan kinshi wani dan uwa yake tambaya wai ɗan agaji ya halatta su yi magana kamar yadda shi karin jiya ne wai dan uwa yake tambaya akan haka ba bambanci tsakanin dan agaji da wanda ba dan agaji ba dan agaji shi mai zo da shi juma'a ya zo ne shi ma domin ya yi sallah irin abin da ake samu shi ma ya samu kamar yadda kuma juma'ar shi ma wajibi ce a kan shi don haka abin da ya dace in limami ya hau minbari za a fara kuduba shi ma dan agaji ya nemi wuri ya kame an gane ko agajin nashi ya taka burki a wannan lokaci na daidaita jama'a a wannan lokaci ba dukkan agaji ba gaba ɗaya wannan agajin dai a lokacin ne ya kamata ya tsaya shi ma ya zauna ya ji mai limami yake fada to shine anan manzo Allah yace faqadi la rauta yace hakika wato ka zubar da ladan juma'ar ka wannan kuma hukuma ce ga dukkan mutumin da yazo da irin wannan mummunan ladabi saboda ita kuduba so ake kowa ya bada hankalinsa da tunaninsa ya ji menene ake fada masa dan haka yin wannan kawai ci wajibi ne kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wannan aya ta sauka ne game da khutuba ta juma'a fastami'u lahu ubangiji ta'ala yace ku saurare shi sai yace wa ansitu kuma ku yi kawai ci kaga anan sai aka hada lafuzza guda biyu al-istima' wal-insat idan aka ce al-istima takan iya yiwa kana sauraron abu kuma anan kana magana kana wasu harkokin ka daban kuma kana jin me ake fada amma in aka ce al-insat ka kartaka kunnan ka ka jin me ake fada maka tare da haka kuma ka ja bakin ka ka kame shine Allah yace fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun dan haka shine anan yace idza qulta li sahibika ansit yawmal jumu'a, in ka fada ga dan uwanka cewa ishru a ranar jumu'a, sai yace wal imamu yakhu alhali limami na khuduba, manzo Allah yace faqad la gauta, tabbas ka zubar da ladan jumu'ar ka. An gane ku, wannan hukuma ce kenan aka masa, aka haramta masa irin fadlar da ake samu a sanadiyar wannan mummunan ladabi. To dan haka kasancewar kenan a inda ya halatta kai zance lokacin limami da ya hau minbari kafin ya fara khutuba, ya halatta kai magana, ko lokacin ya gama khutuba ta farko kafin ya fara tabi ya zauna, to a wannan lokaci ya halatta kai magana. Amma lokacin da yake khutuba ta farko ko ta biyu haramu ne mutum ya magana. الحديث الأربعون بعد المئة. أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. واتو أبو هريرة الله إكرم سيداك شوى للي منظم الله صلى الله عليه وسلم عليك من اغتسل يوم الجمعة. Duk mutumin da yayi wanka a ranar Juma'a, bayani ya gabata a magana mafi inganci, wankan Juma'a wajibi ne, matsayinsa ya wuce sunna. An gane ku, dalilai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka tabbatar da wajibcin wankan Juma'a, illa kasancewar ba kowa ba wankan yake zame masa wajibi sai mutumin da zai tafi masallaci. An gane ku, wanda zai tafi masallaci, in ba ka zuwa masallacin Juma'a to wannan wanka ba wajibi bane, domin wasu malamai su suna ganin cewa yinin ne ake ma wanka. To amma a magana mafi inganci, sandar ita ce ake ma wanka ba yinin ba, tunda mai manzon Allah ya ce man ja'al Juma'a falyaghtasil, duk wanda zai je Juma'a manzon Allah ya ce wanka. Mafhumul mukhalafa, wanda ba zai je Juma'a ba, ina wajibcin wanka a kan shi? Ba maganar wanka a kan shi. Kuma hikimar shari'ar ta wankan dan karkaje ka shiga cikin taron jama'a kana warin dauda, wanda shine ma sanadiyar shari'antawa, domin wasu kauyawa waɗanda suke zangunan Madina, waɗanda suke halartar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manoma ne, ma'aikatan gona ne, kasancewar sun yi jibi lokaci ya kusa suka zo, to ya ringa tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarni ya ce duk wanda zai yi Juma'a manzon Allah ya ce yayi wanka. Kuma dan haka bayan kayi wankan manzon Allah ya ce ka sanya tufafi mafi kyau kuma ka shafa turare. Kaga wannan, in ka kalli irin wannan makasudin shar'anta wanka kenan, an shar'anta shi ne saboda sallar. To dan haka kasancewar shi yasa malamai suka ce an so wannan wanka a sadar da shi da zuwa masallaci. Saboda kakan irin wanka da farar safiya kafin zuwa jimawa, musamman a irin wannan lokaci na zafi, kayi jibi da kayi jibi kuma tsohuwar dauda hannu ta suwa zace. Kinan menene fa'ida ana? Dan haka ake bukatar sai lokaci ya zo gab zaka tafi masallaci, haka ake bukata kai wanka a wannan lokaci. Kuma muna neman dalilin da yace in kayi wankan Juma'a ka shagala da cin abinci ko wani abu cewa sai ka saki. An gane ku, ana bukatar dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da cewa cin abinci na ɗaya daga cikin abubuwan da ke bata wankan Juma'a, cewa in mutum yayi wankan Juma'a ya ci abinci dole sai ya saki. Illa kasancewar Allah ya ji kansu malaman da suka tafi akan haka suna ganin cewa shi hikimar abin da ake bukata kai wanka ka tafi a tsabtace akan lokaci. Amma babu dalilin da yake nuna cewa dan kayi wankan Juma'a ka ci abinci cewa wanka ya baci sai ka saki. To shine anan yace man iktasala yawmal Juma'a, duk mutumin da yayi wanka a ranar Juma'a, thumma raha fi sa'atil ula, sannan ya tafi masallaci a sa'a ta farko baka annama qarraba badana wanda Allah yace tamkar wato ya suke raƙuni saboda Allah tamkar ya bada hadaya ta raƙuni lafazin qarraba ma'khuzun ne min al-qurba qurba shine aiki na gari domin neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala tamkar ka suke raƙuni badana lafazi ne wanda ake amfani da shi akan nau'i na raƙumi sawa'an namiji ko mace sai yace wa marraha fi sa'ati saniya manzo Allah yace duk wanda ya maraita zuwa masallacin juma'a a sa'a ta biyu faka annama qarraba baqara manzo Allah yace tamkar yayin ka saniya wa marraha fi sa'ati salisa wanda ya maraita a sa'a ta uku faka annama qarraba kabshan adran tamkar yayin ka rago wanda yake mai manyan kafu ya sa ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da cewa akran wato mai kafunna saboda kafu ga rago wannan sifa ce ta cika kuma yana nuna cewa rago ne kosashe wanda yake kakkarfa galibi an gane ko shine yace faka annama qarraba kaushan akran tamkar yayinka wato rago wanda yake mai kafunni ko kace mai manyan kafu kenan wa barraha fi sa'ati rabi'a duk wanda ya tafi a sa'a ta hudu faka annama qarraba bayba manzo Allah yace tamkar wanda ya tafi a wannan yawa lafazin nan ya gogin babu shi ne kina wa man raha fi sa'ati rabi'a faka annama qarraba dajaja kamar misali yayin ka kaza wanda ya tafi a sa'a ta hudu wa man raha fi sa'ati al-khamisa faka annama qarraba bayba manzo Allah yace duk wanda ya tafi a sa'a ta biyar tamkar wato ya kusanci Ubangiji da sadakar kwai sai yace fa idza kharaja al-imam idan limami ya fito me ake nihi ya fito kenan domin ya shiga masallaci ya fito kenan ga jama'a ma'ana ya shigo masallaci an gane ko lokacin da ya shigo masallaci ya hau minbari manzo Allah yace hadratil mala'ikatu yastami'una dhikr mala'ikun Allah wanda Allah ya wakilta su game da wannan aiki sai su zo su zazzauna su ringa sauraron khutba to anan ga manyan yan agaji sun zo sun zauna wanda Allah ya wakilta su duk wata kofa ta masallaci a ranar juma'a mala'ikun Allah suna tsare da ita suna da girgam littafi a hannunsu wanda yazo a sa'a ta farko sai su rubuta wani dan wani ya kusanci Ubangijin shi da yanka da soke raƙumi tamkar ya bada hadaya ta raƙumi wanda yazo a sa'a ta biyu mala'ikun Allah su rubuta tamkar ya yanka saniya yayin sadaka wanda yazo a sa'a ta uku su rubuta a cikin wannan girgankin tamkar ya yanka rago mai manyan kafunna wanda yazo a sa'a ta hudu tamkar ya yanka kaza wanda yazo a sa'a ta biyar tamkar ya yi sadaka da kwai sai manzo Allah yace fa idza kharaja al-imam in limami ya fito ga jama'a domin yin khutba hadratil mala'ika yan agajin Ubangiji kenan sai su zo sune mala'iku amma agajin bayin sa ne suke ma an gane ko ba dan kasancewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana buƙatar agajin wani shike bada agaji shi bai buƙatar agajin kowa kenan wanda Allah ya dora musu wannan aiki in limami ya fito domin ya khutba manzo Allah yace sai su halartu su zo su zazzauna yastami'una dhikra su ringa sauraron khutba kenan dan haka ake buƙatar shi ma dan agaji in limami ya shigo masallaci to dole ya zauna shi ma ya saurari me ake faɗa to dan haka wannan a takeice yana nuna mana irin fadla ta sallar juma'a kaga a kadar wannan raƙumi nawa mutum zai siye shi a kasa yi shi da arhama ka sai shi jika da biyu to tamkar ka sai raƙumi ka yi sadaka da shi fi sabilillahi ladan da zaka samu game da wannan sa'a malamai sun yi bayani kar ka dauki wannan sa'a cewa tunda farar safiya tun karfe 9 ka je masallaci ba haka ake nihi ba an gane ko malamai sun yi bayani ita wannan sa'a wani dan lokaci ne wanda yake takaitacce kar ka dauke ta kamar kuma sa'a ta minti 60 cewa shine sa'a guda awa 5 kenan idan ka dauka yanzu daga safi zuwa wannan awa nawa ne za a samu kenan anan kamar misali lokaci in yayi na zuwa juma'a dai kamar yanzu misali anan zamu iya daukan kamar misalin zuwa wajen kamar 11:30 zuwa 12 abin da ya gaba irin wannan lokaci ake bukatar mutum ya tafi masallaci inda dama daga wajen 12 abin da ya gaba nan kuma zamu ga cewa akwai tabewa ga mutumin da sai in an fara hububa sannan zai zo masallaci irin wannan ladan dide da wanda yi sadaka da kai ba zai samu ba dan in liman ya shigo masallaci zai fara hudubar mala'ikun Allah girgan kin sai su rufe duk wanda yazo bayan haka ba a rubuta sunan shi baka kai ba matsayin wanda yi sadaka dide da kai domin zawwa suke su zauna su ma domin su saurara hudubar anan kuma zamu fahimci wani aiki daga cikin ayyuka na mala'ikun Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ya dora musu wato shine kenan anan kula da rubuta sunayen jama'ar da suka halarci masallacin juma'a har akai lokacin da limami zai zo wannan hadisi kuma na nuna mana cewa abinda ake bukata ga mu'minai ya zamanto muna takarar juna muna rigayi akan ayyuka na alkhairi kamar yadda ayoyi na alkur'ani sun wuce a lissafa ubangiji ta'ala na jan hankalin bayansa cewa su yi rigayin juna akan dukkan wani aiki na alkhairi kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul baqara fastabiqul khairat da cikin suratul ma'ida kamar yadda yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin haka yace sabiqu ila maghfiratin min rabbikum وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ هَذَا كَمَا يَفْعَلُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ هَذَا كَمَا صِفَةُ الْمُؤْمِنِينَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وهم لها سابقون to dan haka ake bukatar ya zamanto mu'mine suna rigaye akan wannan aiki dan haka Allah yace ni muslim wannan mufi zalika falyatanafasu mutanafisun da fadar sa limitli hadha falyamalu al-amilu sannan kuma wannan na nuna mana dukkan wani nau'i wanda yake na sadaka kana iya kusantar ubangiji subhanahu wata'ala da shi ko mun kankanta shi iya ne abinda ake bukata tsarkin niyya an gane ku kaga anan wani yayi sadaka da kai wani yayi sadaka da raƙumi sannan kuma wannan hadisi karin fa'ida yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tafi akan cewa yin layya da raƙumi yafi da kowace dabba daga cikin dabbobin da aka shar'anta wanda ya yanka raƙumi a layya ko a hadaya yafi wanda ya yanka sa wanda ya yanka sa yafi wanda ya yanka rago wanda ya yanka rago yafi wanda ya yanka dan akuya domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wanda yaje a sa'a ta farko tamkar ya suke raƙumi saboda Allah wanda yaje a sa'a ta biyu tamkar mutun ya yanka sa wanda yaje a sa'a ta uku tamkar mutun ya yanka rago duk da cewa malaman malikiya su suna ganin cewa layya da rago yafi yi da raƙumi ko da saniya menene hujja suka ce rago yafi dadin nama amma din a hadaya ne suka ce mu ma mun tafi akan cewa raƙumi yafi hujja ta biyu suka ce da Allah ya yi bedin annabi Isma'il daga hannun mahaifin shi Ibrahim lokacin da zai yanka shi da me aka zo da Allah ya ce wa fadainahu bi zibhin azim hadisi ya inganta a cikin musnad na al-Imam Muhammad cewa da rago aka zo masa to dan haka suka ce inda akwai wata dabba wadda ta wuce rago a kima da daraja da shi za a zo a yi bedin shi to dan haka dai wannan kauli shine kauli ne rijaye anan manzon Allah ya nuna wanda yanka rakumi yafi wanda yanka sa wanda yanka sa yafi wanda yanka wato rago dan haka kuma wannan na nuna mana hadaya ba ta inganta dole sai da dabbobi waɗanda suke na ni'ima raqum ma da shanu da tumaki da awaki kamar yadda ubangiji ta'ala yace wa likulli ummatin ja'alna mansakan li yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am الحديث الهادي والأربعون بعد المئة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للهيبان ظل نستظل به وليس للهيبان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيل wato Salama ibn al-Akwa Allah ya karra masa yadda wanda yana ɗaya daga cikin sahabban da suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin wata itaciya a shekara ta 6 a sulhul Hudaybiya wanda Allah ya turo sako na musamman cewa gaba ɗaya su ya yarda da su sama da sahabi 2400 Ubangiji ta'ala ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ده هذا كما حديثي يا إنغنت دغ منزان الله صلى الله عليه وسلم yake cewa lan yalja nar man bay'a tahta shajara duk wanda yayi mubay'a da shi a karkashin wannan itaciya manzan Allah yace har abada ba zai shiga wuta ba to shine anan malam yace wa kana min ashabi shajara ya zamanto daga cikin ma'abuta mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin itaciya kada sai yace kunna nusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama aljumu'a mun kasance muna sallatar sallah ta jumu'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma nansariku sannan mu juya zuwa masaukan mu walaysa lilhibani dhillun nastazillu bihi katangu ba su da wata inuwa wanda zamu iya shiga an gama sallar juma'a amma inuwa bata sauko ba balantana ka samu inda zaka raba a wani lafazi sai yace mun kasance muna sallar juma'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza zalati shamsu idan rana ta gushe thumma narji yace sannan sai mu koma zuwa gida fa natatabba'ul fai'a sai mu ringa bibiyar inuwa saboda tsananin zafi na rana duk inda kaga zaka samu inuwa jikinka tanguto shi kake bi alfai ita ce inuwa kenan ta yamma an gane ko inuwa din ta dawo kenan shine ake kira da alfai wannan hadisi na nuna mana juma'a tana da lokaci biyu lokaci na farko kafin gushewar rana lokaci na biyu shine lokacin da rana take gushewa kamar yanda insha Allah a darasi mai zawa zamu yi bayani zamu zo da karin bayani akan wannan mas'ala dalilan da suka nuna cewa ya halatta a yi sallah ta juma'a kafin gushewar rana الحديث الثاني والأربعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان وتو أبو هريرة الله إكرم سيدك شوى مزان الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شي أسلر أسباء tawayi war juma'a a raka'a ta farko bayan fatiha yana karanta alif lam mim tanzil ita ce suratu sajda a raka'a ta biyu bayan fatiha yana karanta hal ata alal insan hinu min ad-dahr hikima game da karanta waɗannan surori domin surori ne waɗanda sun kunshi farkon halitta ta mutum da kuma yanda ƙarshen shi zai kasance in ka dauki suratu sajda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani game da farkon halitta shine annabi Adam da kuma yanda karshen mutum kamar yanda Bahaushe yake cewa burewa kari gudunki hannun mai dawa zaki fada karshen mutum yanda zai koma zuwa ga Ubangijinsa haka in ka dauki suratul insan farkon ta me nake bayani asali game da halittar mutum sannan kuma ga karshen shi in ma ya kasance dan aljanna ko ya kasance dan wuta wal iyazu billah shima insha Allah karin bayani zai zo akan shi a darasi mai zuwa da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك